daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan kuma za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda ku sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata a fagen kasuwanci da kananan sana'o'i.
Kai ke Zara, kuna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da bakuwar da mujallar Forbes ta buga hotonta don yabawa da irin kwazanta.
Sannan za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a, za mu fara shirin ne da labarin matashiya yan Najeriya da ta yi nasarar samun ilimi a kasar Canada, inda ta yi suna har ake sha'awar ayyukanta da take yi. Wannan ya nuna wa matasa mata na iya zama abin koyi don gwada basirarsu a sana'o'in hannu da kuma kimiyya da fasaha. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zanta da ita.
Sunana Fatima Babakura daga Borno State.
Borno State, kina da zama
a Gombe.
Kina da zama a Gombe. To, yanzu mun samu labari ke ma baki zama a Najeriya. Eh. Ina yake da zama yanzu.
Ina zama a Canada. A Toronto precisely, wajen nake zama.
Yanzu dai kin ga mana kina da zama a Toronto, Canada. Ko ba haka ba? Kamar shekara nawa kika yi a wannan kasa?
Kamar shekara 12.
Lokacin da kika tafi can, kun tafi da waye ne? Wani abu ne kai ku can zama har kika yi karatun ki a can?
Well, lokacin da muka tafi, babanmu ne kawai ya zo ya ce mana yana so mu je mu karatu a can. Mun je da mamanmu sai muke zama. Abin da ya kai mu can kenan karatu.
Har yanzu kina da zama ne a can?
Eh, to tun da nazo na zama citizen, so ya zama mun kaman gida. Ina zama a can, ina zama a nan.
To yanzu ga ki a Najeriya. Kin zo me ya kawo ki?
Na zo yin NYSC.
Aikin bautan kasa.
Eh, ina bautan kasa.
Menene kika karanta?
Na karanta commerce da kuma sai na major in accounting, harkan aje kudi kenan.
To harkan kudi. To malama dai, amma asalin kaman maman ki mutuniyar ina ce?
Yar Kaltungo ce a Gombe State.
Haka ne. Shi kuma baban ki?
Dan ba mani daga Borno.
Haka ne. To makarantar ki kin fara tun daga primary school ne har zuwa secondary da kuma zuwa university?
Eh, na fara primary school da secondary a Lagos. Sai na je na gama secondary da university a Canada.
Kamar wace shekara kika kammala wannan karatu naki?
Na Canada?
Eh, na Canada.
2018 na gama.
To, haka ne. To, gashi mun samu labarin ke din nan wato mujallar Fox Magazine ta kasar Amurka ta wannan hotonki a shafin farko na mujallar da take gabatarwa. Ta aka yi wannan kika samu wannan karama?
Okay, to ina ga saboda like aikin da na yi da business ina ne. yawanci irin su wayannan publication din suna kallon abubuwan da kai like da kai da business din ka da yake da muhimmanci har in sun ga like yayi musu sai su saka wato
to kaman wani sana'a ne yasa su suka ga suna da sha'awar su saki ko kuma su manna hotonki
business in yin jaka da takalma na mata shi ne yasa
kin koyi wannan sana'a ne bayan ainihin kai kuma accountant ce
a'a ban koya ba kawai like ina da interesting ne
to say
ina da sha'awar ne sai na fara daga farawa sai na fara koya ta YouTube abubuwa kadan kadan na samu wanda za su hada mun jaka da takalmi sai suna hada ni ina gaya musu irin materials din da nake so su yi amfani da shi
to kika suka kwada miki yanda ake hada jaka da takalma
eh su suke hada ni bana hada komai da hannu na sai dai kawai in yi designing a paper in ga musu ga yanda nake so ya fito ga abun da za ku yi amfani da shi sai su su yi designing da sunana akai mu kuma muna like marketing din shi muna sayarwa
to ayana suka ga aikin ki ne suka gani sai suka manna hotonki a mujallarsu
eh to yawanci like yanda abun yake maybe wanda kun yi aiki da su tare ko kuma kawayenka ko family ka za su iya nominating ɗinka ko kai da kanka in kana so zaka iya nominating ɗin kanka every year sai in sun gani sai su tura maka message su ce okay an yi maka nomination ana so ka zama a cikin wannan magazine daga can za ku fara processing yana kaiwa har wata shida kuna yin back and forth then su they are very strict a zaben mutanen da ya kamata su nuna saboda ba sa son kowane irin mutum suna so su make sure like baka da criminal record business ɗinka din very legitimate kana biyan taxes kuma like kuna actually making kuɗi ba kawai irin business ɗin da eh kuna yi amma kuɗi baya shigowa then it's not ba wani business bane kenan so suna duba duka financials kuma suna so su san kuna taimakawa mutane duk da kuɗin da kuke like as a business in by employees din ka ba kama maybe a community ku kuna taimakawa mutane
to yanzu ku za ki ga mana ma shekarunki
shekara 26
to shekara 26 wannan aiki da kika runguma duniya ta gani kuma su wayannan mujalla suka fito da ke menene zaki ce irin abubuwan da yake kalubale wato challenges kenan da kike gani kika fuskanta har ya zamanto kika gogayya da wasu sauran mutane shin ke kadai ne kika nemi wannan abu ko kuma akwai wasu mutane wanda kuka yi tare da su ke zaman to kin yi nasara
eh to Forbes sun ce wai over many thousands of people ne suka apply so maybe around mutane 3,000 suka apply amma mutane 30 kai suke zaba so definitely na san maybe challenges with the na facing ba zan sani ba tunda ba ni bane na judging processes din ba san me da me suka duba exactly ba amma maybe challenges in that you know I face da nike
fuskanta
da nike building business in machine is still the same even challenge ba wani special challenge bane wannan nomination process din shi kawai in sun ga kai musu in sun dudduba credentials din ka kai shikenan
na tabbata wasu ma sun yi nasu amma kuma aka zo aka zabi naki shin kin fi su kwarewa ne
eh to maybe haka su suka gani in Forbes din amma banda wannan ma ni I think abin da suka zabe ni would be authenticity na sun duba kama okay ni like na I'm very true to myself. Like ban change kamanni na ko yanda nike ko culture na ba saboda in yi fitting in yanda society suke so because ba yawanci bane zaka ga maybe yar arewa tana business ta fito yawanci muna da kunya ba ma son fitowa but the fact that na fito din kuma saboda fitowar da nayi ban change maybe yanda nike sa hijab ko kuma yanda nike magana ko kuma wayan sabubban da mu yan arewa muke nakan sa a tamfa na je wajen aiki wata rana nakan sa a tamfa in je to ban cancanje wayannan ba, so for them kaman okay wannan ta zauna yanda take yanda community su yake yanda culture su yake, amma kuma still tana aikin da maybe ba a expecting from ƴan matan arewa.
To idan mutun yana so yayi wannan aikin wato kwalliya kenan ko kuma da sayan ko kuma kayayyakin kayatarwa haka na sha'awa su irin dangunan jaka da takalma din nan, menene ya kamata idan mutum yana so shiga ya fara lura da shi?
Abin da ya kamata ya fara lura da shi is kana da like passion in yin abun, because ka san in ka fara dole zaka samu challenges, amma in kuma baka da passion din da wuri zaka gaji ka dena. So ka tambaye kanka ko kana da sha'awan yin abun. In kana da shi, then most likely zaka zama successful. Sai kuma in akwai abubuwan da baka sani ba, ka tambaye mutane da yawa, like akwai mutane da they are willing to answer you, amma dole sai ka fara tambaya. So research is very important a irin wannan
nazari wato
wannan business in the UK, because mutane da yawa suna fashion, kuma in kana so kai keeping up the trends in duniya, dole sai kana research ta online, ka san mene manyan companies din suke yi, mene yanzu irin laws da suke ciki, yanda zaka like start business din ka su yi ya zama
to kire ɗan Najeriya ce. Ga waɗanda suke irin wannan sana'an taki, menene ɗan Najeriya kike ganin ya kamata su fi mai da hankali?
Su mai da hankali a finishing, cause a Najeriya yawanci mu sai mu yi abu kawai muna sauri, ko kuma kawai we don't care, muna gani kamar okay fellow Nigerian sai kawai za su siya, in ma bai musu ba mun ba su hakuri shikenan. But kawai ya kamata kowa like in zai fara irin wannan business in ka samu mindset in kana so ka siyar wa duniya ne, ba kawai local community ka ba. That way in kana yin haka za ka yi sa hankali a wajen finished product in yanda ake ɗinkin, yanda ake packaging, because abun da yasa yawancin muke siyan foreign products saboda mun san quality Nigeria maybe bai kai nasu ba, yanda suke gamawa, yanda suke packaging in baya attracting mu. Amma in muna yin haka like su ƴan wajen maza suna siya daga wajen mu Nigeria.
Tarni da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban zantawar.
In na fahimce ki, ke dai ke ne kike tsara yanda za a yi, ba ke ne kike dano, kikan ba ne a yi su ko?
Eh, ni ina designing ne, ina picking materials in da su hardware da ake yin jakan da shi, sai ai amma ba ni nike ba dan mai iya hada jakawa.
To amma duk da haka in ke ba ki tsara shi ba, su kuma wayannan masu hadawa ma da su yi ba?
A in ba yin designing ba su ba za su yi ba, amma the thing is saboda na yi shi for yanzu har kaman 7 years, na san abin da ya kamata yi, like yanda abin ya kamata ya zama, duk da ban iya hada ba, in na ga abu na san akwai mistake a nan ko ba mistake a nan. So sai na yi designing first of all, sai in ba su go ahead su je su yi sample, in su yi, in na ga akwai problem zan iya gane okay components in jaka maybe a ciki ya kamata akwai dan aljihu karami, in kuma babu zan iya ce su je su sa.
To yanzu wayannan kayayyaki naki kin so mu kawo Najeriya ne ko kuma dai abin da ya tsaya muku ne a can kasan ku?
Na mun dade muna kawo Najeriya, I would say kaman 10% of customers din mu suna Najeriya. Yawanci online suke sayan, sun je website sai su see place in order sai a tura musu, yana kaiwa maybe kwana 3 zuwa 5 da DHL ana kawo musu har inda suke.
Yanzu kamar idan ina son kaya irin naki, ta yaya dan yin samu?
Za ka je website din mu, shine timabe.com, timabe.com, sai ka zaba abin da kake so ka biya sai a tura maka.
Yanzu kamar takalma kuna sayar da shi nawa?
Ito ya like yana canjawa, amma average price zai iya zama $150, shine kamar
dala da 150 kudin America. To jakafa,
jaka yana fara daga $300 ne, dala 300 na America.
Sai mutum ya aika muku, zai dauki kaman kwana nawa kafin ku aika?
Kaman kwana 3 zuwa kwana 5.
To kuna da niyan bude kaman wani karamin ofishi da zaki dinga koya ma ƴan Najeriya kuwa?
Muna da wannan yana cikin plans, inda za mu bude kamar mentorship center, irin matan da suke so su shiga wannan business din, ko ba ma mata ba, har da maza, like duk wanda yake so ya yi irin wannan business din, ya koya first of all maybe sketching, imma ba sketching din bane, ya koya dai yanda ake samun kuɗi a irin wannan harkan, because ko ba shi zai hada ba, ya gane hanyoyin samun kuɗin cikin business din, like zai taimake su.
Da jari nawa kika fara wannan sana'a?
Na fara da $150 na Canada. A lokacin shi ne kamar 35,000 kudin Nigeria.
Ke al'umman ki wasu irin taimako kike musu?
Okay, so for example, kaga tunda na gwada yin jaka a Nigeria bi yi ba, saboda challenges din da na face na mayar da production China. Sneaker, like I'm very passionate about in Temeke community. Yanzu akama a Gombe nan, anan muke in packaging din mu, so shi printing company da muke aiki da su a Gombe, yawanci almajirai yake employing, yana ce su bar yawo nema abinci su zo, sai yana koya musu printing, baya karban kudi a wajen su, kuma yana biyan su dan su taimakawa kansu da family su. To kaga yawanci tunda muna bashi babban business, saboda kuɗin da muke bashi, like yana taimakon su wayna almajiran. To banda wancan kuma, like mun yi sponsoring wata yarinya last year throughout secondary school inta, har kuɗin ya kai 650,000 Nigerian naira. To like shine irin taimakon da muke so, muna kokarin, like koda ba za mu fito kawai mu yi program ba wa mutane kuɗi kyauta ba, muna biyan like fair wages to wanda suke mana aiki a nan. Ina yin like suturaren wuta da humra a nan, but in terms of shi wannan jaka da takalmi packaging product din muke, so in an yi jaka a China, kafin mu tura wa customer, ai muna sawa a cikin wani dan jaka haka, kuma muna sawa a kwali. To shi kwalin da jakan a Nigeria muke, specifically ma a Gombe muke.
Da wasu irin matsala kika samu?
To number one, lokacin ina makaranta, kuma yawanci shi wanda yake mun jakukuna a Kano yake, so in ya ga bana nan baya mayar da hankali a yin abu yanda ya kamata, kamar finishing inda na faɗa, sai ba zai yi ɗinkin ya zama straight ba, saboda ya san ba na gani. Sai kuma na ga abin ba zai yi ba, saboda ni ba zan bar makaranta yanzu in zauna ba, ban samu kuma wanda zan iya trusting ya yi abu yanda nake so ba. Shi ne wannan challenge. Sai kuma akwai challenge in okay, yau mu za mu iya samun wannan leather a wannan color, gobe mun sake zuwa kasuwa mu sai a ce ya ƙare, kuma ba san yaushe za a samu ba, saboda production in kamar leather a Kano din ba sosai ake yin shi ba, kuma ma in sun yi sosai suna turawa kasashen waje ne, ba sa yi yanda su mu ƴan Najeriya masu ƙananan business ma za mu saya mu yi amfani da su. So abinda ya sa kuma lokacin, because na fara ne, ba zan iya sayan leather da yawa ba, kaɗan-kaɗan nake siya. So challenges din was na fara ba kuɗi sosai nake da shi ba, access to leather da su irin hardware a Nigeria babu hardware ɗin jaka, sai dai mu siyo shi daga waje. To kawa daga waje ma in ka zo custom sun ƙara nasu kuɗin da yawa, to nawa za ka siyar da jakan? So challenges like that shi
kamar wasu matakai ne za ka ɗauka don ganin cewar irin wannan fasaha naku ba a sace shi ba.
Okay, so ka san abu da irin su fashion unfortunately designs in ba za ka iya wani abu sosai akai ba, ba irin kaman maybe technology bane da akwai intellectual property da za ka yi, you know, patenting ko wani abu. She with fashion because you know it can easily be copied, there's really not much that za ka iya. I mean you can, the only thing is za ka get our customers in ka ga yanda mu miki namu in kun ga like difference akani kuma masu copying madan an ni an sha copying ina har China sun copying ta kalmana among customers ina da suka sabu siya sun gane because duk da an yi copying design din yazo kusan daya quality din materials sun zaka gane like is very different. Kuma yanda maybe za su yi packaging ba yanda za mu yi packaging bane, so awareness ne kawai
yawancin wasu wurare ne ko kasashe ne suka fi sayan kayayyakin da kike yi
yawanci a UAE ne, Dubai areas yawanci su suke sayan kaya na 90% marketing a wajen.
To kaman kikan sukan nema da yawa ne ko kuma dai in kin sashi a kaman yanar gizo suka gani she su ce miki to suna son abubuwa kaza da kaza.
Okay, to mu yanda business din mu yake muna yin direct to consumer kenan, in ka je ka siya ko guda ɗaya kake so ko guda goma like zaka iya siya, kuma muna aiki ma da irin su shaguna da suke siya da yawa su sa saboda suna su customers din su zo su siya, so it depends on waye zai siya. In customer ne kamar ni ina son jaka sai injin sai kwaya ɗaya a tura mu har gida, in ma su companies din ne muna kamar yanzu muna aiki da guda biyu, ɗaya a Dubai ɗaya a Oman, dukkan su za su tura mana email za su ce mana muna son number of jaka haka ko takalma haka da style da color sai mu tura musu haka yake.
Shin koyon wannan sana'a bai shafi karatunki ba?
Eh gaskiya like bai shafe shi sosai ba, amma akwai lokacin da ya dan shafa har like lecturer na ya kira ni ya ce mun shi ya san like ba haka nake ba, ya akai aka rubuta test kuma ban ci like number da yawa ba like bayan passing sosai ba, sai like ban ce mishi kuma ba ina kallon shi sai ce shi ya san saboda business din, so a lokacin shi wannan lecturer like ya san abin da nake saboda kamar mun taba maganan business din tare da shi, so wannan lokaci ne da ya zaunar da ni ya yi mun magana ya bani shawara ya ce duk da ina yi like bai kamata in bari ya yi affecting karatu na ba, in yi making sure na yi finding balance, to tun lokacin gaskiya bai sake affecting ba amma dai wannan lokacin ya yi affecting.
To idan gashi kina mu'amala da mutane yawanci ta yanar gizo ne, yawanci kasuwancin ki yake gudanarwa, kuma kina yi a wannan lokaci da ake yawan samun sace-sace da fashi da cutar mutane ta yanar gizo, kin ba ki taba fadawa hannu irin wannan?
Gaskiya ya faru da ni da farko da na fara business din, na ce maka na fara da $150 da na je yanar gizon na nemi wanda zai mun jaka da farko dan 419 na samu, bayan na tura kuɗi ya daina replying email ina sai wannan kuɗin da ya tafi, amma ya koya mun lesson saboda the next time da na je ina neman wani kawai da ya tura mun account number like sai na ce mishi a in ba company account bane ba zan tura ba, so irin wannan ya sa ni na fara like research sosai kafin kawai in tura kuɗi.
To da kashe ban sani ba ko wani abin da yake so ki faɗa wa al'umman duniya a dangane da wannan sana'a take.
Okay, business ne mai kyau, but obviously kaman kowane business dole sai ka research in ka, kuma karkace wai zaka jira sai kana da duka abu kafin ka fara saboda ba zai taba faruwa wai kana da komai ba, dole kana da wannan baka da wannan, so ka fara in between kana farawa zaka yi ta girma zaka zo ka samu abubuwan da zai taimaka maka. Banda shi kuma maybe iyayenmu na arewa kar su ce wai like saboda maybe na mace ne kawai ta je makaranta maybe secondary ta yi university then yanzu suna barin university ma kawai ta je ta yi aure, like in tana so ta yi aiki as long as maybe ba ta yi crossing line in Islam ko kuma crossing line in culture ba a bar ta like za ta iya abin da take so ta yi, cause ni yanzu duk abin da na yi saboda iyaye na sun bar ni na yi ne, inda ba su amince tun da farko ba ba zan ma iya farawa ba har in kai wannan stage.
To da jama'a fanki suka ga wannan abu ya faru da ke ya suka ji da a ransu sun yi murna ko ya ne suka kaddu wannan lamari
sun yi murna sosai kuma babanmu ma ina ga rudewa yadda na gaya mishi ya ce mun shi bari ya je masallaci ya yi nafila yana idarwa ya da ya fara ce mun to zai je ya siya magazin din yau na ce mishi a sai gobe zai fito sai ce mun oh okay ya sake kira ce mun guda 100 zai siya saboda zai rarraba wa kowa to like shi yayi murna sosai mamanmu ma like ta yi tafiya ran da na kira ta nace gashi fa abin da aka kira ne aka gaya mun tana ta hamdala tana ta jin dadi haka kakanmu so duk wanda ya san da yana ta jin dadi dan babban abu
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655 Madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Malama barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garu, ne radio da ko da kasuwar kawo kanin Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah naji kaman batutuwan da ake tattaunawa abin da ya shafi bangaren business ne ko kaman da yake kasuwanci.
Eh haka ne.
To gaskiya al'amari amma kuma kamar inda naji sai ta wannan malama ta yi bayani dangane da hadarin da ke ciki da sauran wasu matsaloli da abubuwan da suke fuskanta dangane da irin wannan. Yawa da mun zaka samu ka tura kudin ka irin wannan abubuwa inda ya tafi ta internet din nan. To da zaki ga ana samun matsaloli wasu gaskiya ba suka samu succeed abin da suke fata ba. Kuma idan muka dauka kin ganin mu ne yanzu kamar mu nan ma nan jihar Kaduna. Akwai yaran da na sani wanda yake irin wannan business din ina ga miki gaskiya kudin shi akan yanda aka rubuta yana da kudi sun kai kusan miliyan 20 a cikin wannan al'amarin to amma kuma inda ake za a iya bari ka cire koda 500,000 ne ko miliyan 1 to kin ga da dama amma da ya kamata dai mutane su yi hattara domin irin wannan abubuwan yana kawo samu kuma yana kawo rashi tace ne muku fata alkhairi Allah ya sa tashi lafiya Alhaji Musa Saru mai radio da ko da kasuwar kawo Kadunan Najeriya na gode
mun gode Alhaji Musa yanzu kuma har yanzu dai a jiga har Kaduna ga kira nan na shigowa
to Hajjia barka da aiki
barka da warhaka
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala muna jin ka
gaskiya mun ji bayanin wannan baiwa Allah kuma ta burge mu bakin ga gata dai matashiya ne kuma ba ma fannin da ta karanta bane kawai to haka yana cewa koda kai karatu karka nada hannunka ka ci a kawai ka wannan karatun da kai da shi zaka zama wani abu a rayuwarka akwai hanyoyi da yawa Allah ya baka fasaha da kwakwalwa da zaka fada da tunaninka bayan karatu ne me zan kirkiro wani sana'a na hannuka da zan amfana duniya ta sani da sauransu da haka muke bai wanda suke karatu da wanda ma ba su karatu ba wanda ka tsaya ka kirkiro wani abu wanda za ka yada a duniya kuma ba dare ɗaya ba ne Allah kan yi bature sai ka sha wahala ka tura nan ka faɗi ka tura nan ka samu jarabawa ka ci har da haka da haka har Allah zai ɗaukaka ka duniya ta san ka da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa ga wani kira nan na shigowa salamu alaikum daga wani jiha.
Wa alaikum salam daga jihar Bauchi Abubakar Salam daga Asiyan local government.
To muna jin ka.
Kafin in tsarki da bayanin malama yar kuma jikar dama ina mutuna ta fara ciki na lafiya ta addu'a da wannan sana ta ta bude. Ina kuma ƙara mata addu'a. Sannan kuma ina so in yi alfanta wannan dama. A tun da mun san garo ne sirri kan kullum shi ke fada samu mutane ne mu murka.
Mun taba tambayar shi ya ce yana jera wani ne. Ya ce yana kira da wayoyi da yawa wanda ya shiga shi ne yake haɗa mu.
Wani ma ta sani Allah muna nema amma shi da ya kira sai ya ce Alhaji Musa Garo.
To mun gode da wannan kira daga jihar Bauchi muka kawo karshen daukan wayoyinku kuma anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage, ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.